الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin hudu ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Sheikh al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata suna mai wai mutane ne suka shagala da wata haraka ta wasanni musamman wasan da bai halatta ba wasa da ƴaƴan dara kamar kos da sauransu shin ana iya musu sallama lalle malamai suna faɗa waɗanda suka shagala da irin waɗannan wasa haramtacce ba a musu sallama amma ban san dalilin da ya haramta yi musu sallama ba an gane ku musan wani dalili wanda ya haramta cewa mutumin da ya shagala da wani aiki na sako cewa ba a yi masa sallama lalle abin da ya dace a yi musa sallama kuma a nuna musu cewa wannan wasa da yake da suke bai dace ba in har mutum zai iya faɗa ki ne ya musu gargadi ya ja hankalinsu to shi ne yanzu zaka karba abu da hannun dama ake karba kamar yanda dalilai suka tabbatar da haka haka in zaka bayar da abu da hannun dama ake bayarwa saboda badawa da karba abu ne wanda yake mai karamci duk wani abu wanda yake mai karamci mai daraja dama ake gabatarwa hada hannu biyu mutum ya karba wannan halaka ne babu wani dalili wanda ya hana mutum ya hada hannu biyu karba da hannun hagun ko bayarwa da hannun hagun shine baya dacewa na'am
bayan game da aikin wanda wanki ko wanki ko guda guda da aka ce fifi da guda guda shirari suna kuma kiyasi na
to babi ne na musamman ya gabata a cikin sahihu bukhari yayi babi na musamman wanki gabbai na arwalla uku uku sannan yayi babi na wanke gaban arwalla su biyu sannan kuma yayi babi na wanke gaban arwalla su daidai kowanne hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihu bukhari shagala ko sallah mutum yake sallama ake masa kuma babi ne na musamman kamar yadda hadisi yana cikin sahihul bukhari ummu salama ta aika wata baiwar ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace in kin je in kin tarar da shi yana sallah yi sallama ko ma gefe ce masa kaza in ya nuna ki tsaya ki tsaya in ya nuna cewa ki dawo ki dawo bare mai sallah ana yi masa sallama badan tana mai karatun alqur'ani darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu fahara mun gama baban da ke bayani game da wato ladubba na biyan bukata wanda hadisi na karshe a baban shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wato mutanen Quba Quba wato unguwa ce daga cikin unguwannin Madina a yau wanda a wancan lokaci akwai wata kabila ana kiransu Banu Amr ibn Auf su ne suke zaune a wannan wato wurin da ake kiran shi Quba wanda Quba nan ne wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango ya assasa masallaci kafin ya isa birnin Madina masallacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke fada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin to su wadannan mutanen Quba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da su inna Allaha yusni alaikum ku tabbata Ubangijinku na kyautata yabo akan ku ma'ana yana jinjina muku tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jahilci sababin abin da yasa Ubangiji subhanahu wataala ya yabe su ya jinjina musu don haka sai yake tambayar su menene sababin an gane ko inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye na sanin gaibu ba zai tambaye su ba cewa idan ne Ubangiji ta'ala na jinjina mu to amma ban san ba menene sababin abin da yasa Ubangiji ta'ala ya jinjina mu ya kyautata wannan yabo akan mu sai suka fada masa suka ce inna nutibiul hijaratal ma'a suka ce lalle mu idan mun biya bukatar mu to mukan biya ma dutsi da ruwa ma'ana in mun sanya dutsi mun goge sau uku to mukan sanya ruwa kuma mu wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu cewa wannan shine sababin abin da yasa Allah ya yabe ku tare da cewa wato ita wannan riwaya na cewa inna nutibiul hijaratal ma to ambatan wato dutse bai inganta ba a cikin hadisin dan haka malamin yace rawahul bazzar bi sanadin bai al-imam al-bazzar shi rawaito hadisin a cikin littafin sa al-musnad da dangane wanda yake bi rauni kenan ambatan cewa nutibiul hijaratal ma'a wannan shine bai inganta ba iya abin da ya inganta kanu yastanjuna bil ma'a su mutanen Quba sun kasance suna yin tsarki da du'a Ubangiji subhanahu wataala sai ya jinjina musu akan haka dan haka kenan na cewa ka sanya dutse a farko sannan daga baya ka sanya ruwa wannan bai inganta ba ta bangaren riwayar hadis amma tare da cewa malamai sun tafi akan cewa wannan shine tsarki wanda yake mafi cika farko ka sanya duwatsu guda uku ka goge bayan ka goge sannan ka sanya ruwa ka wanke don haka shi tsarki kala uku ne an gane ku kuma malamai sun jera shi martaba ce saman wata farko shine wato mutum ya sanya dutse ya goge duwatsu guda uku na biyu wato shine yi da ruwa martaba ta biyu martaba ta uku ta karshe kenan shine mutum ya sanya dutse bayan ya sanya dutse sannan ya sanya ruwa ya wanke kenan anan din ma ka takaita game da duwatsu ko ka takaita ga ruwa ko kuma ka hada su amma shi hadawar wato wannan hadisi bai inganta ba wannan ba dalili bane akan don haka malamai sun inganta hadisin kamar yadda nan Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa wa asluhu fi Abi Dawud asalin hadisin na cikin sunani Abi Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaima. Ibn Khuzaima ya inganta shi a cikin littafin sa min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu bi duni zikril hijara, ba tare da ambatan cewa nutibu da hijaratul ma, kenan kanu yastajuna bil ma, sun kasance suna yin tsarki da ruwa. Dan haka wato malamai suka rauna da wannan hadisi, haka Abu Hatim Ar-Razi da Al-Imam An-Nawawi da Ibn Al-Qayyim da Ibn Hajar, don haka suka ce wannan hadawar kwata-kwata ba ta da asali. Iya abin da ya tabbata daga wurinsu shine wato sanya ruwa. Don haka Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, yace as-sahihu anna al-ayata nazalat fi istimali al-ma'i faqat. Ingantacciyar magana ita wannan aya da Allah ya jinjina wa mutanen Quba, yace fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu, a cikin wannan masallaci akwai wasu mazaje na musamman wanda suke so su tsarkaka game da dukkan wani datti, ma'anawi da hissi. Sai yace wallahu yuhibbul mutahhirin, ubangiji ta'ala na kaunar bayinsa waɗanda suke masu neman tsarkaka a kowane lokaci. Shine yace iya ayar ingantacciyar magana, ayar ta sauka ne a sababin cewa suna yin tsarki da ruwa, amma ba kasancewar suna biya ma dutsi da ruwa, ma'ana suna biya ma dutsi wato da ruwa, in sai sun sanya dutsi a farko sun goge, sannan daga baya su biyo da ruwa. A takaice, a baban hadisai da dama sun gabata waɗanda suke nuna mana ladabba na biyan bukata. Don haka a gurguje, ladabi na farko daga cikin ladabba na biyan bukata, mutum ya nisanta game da jama'a. Idan mutum zai biya bukatarsa, ya fake inda jama'a ba sa ganinsa, ba sa jin karin abin da yake fita daga jikinsa, kuma ba sa jin wari. Don haka bayani ya gabata, Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, idan zai biya bukatarsa yakan yi tafiya ta kusan mil biyu zuwa mil uku, a takaice in mil uku ne kusan tafiya ta kilo biyar yake. Kuma hadisi na cikin sunani Abi Dawud, hadisi ne ingantacce da sunanin Nasa'i da sunanin Tirmidhi. Al-Mughira Ibn Shu'ba, Allah ya kara masa yadda, yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza zahaba al-madhhaba ab'ad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tafi wurin da zai biya bukatarsa, manzon Allah yakan nisanta. To dan haka nisanta game da jama'a inda ba sa ganin ka kafake, wannan ladabi ne daga cikin ladabba waɗanda suke na biyan bukata. Sannan ladabi na biyu wato shine kada mutum ya biya bukatarsa akan hanyar da jama'a ke kai kawo, ko kuma a inuwa inda jama'a suke shan inuwa, ko kuma mashayin ruwa, ma'ana bakin tauki ko bakin rijiya. Mutum ya nisanci irin waɗannan wurare masu janyo wato la'anta, kamar yadda shi ma hadisi ne ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqul la'anai, manzon Allah yace ku kiyayi wato abubuwa bi masu janyo la'anta da tsinuwa. Sahabbai suka ce wa man la'anani ya rasulullah, wasu abubuwa ne masu janyo la'anta? Manzon Allah sai ya ce allazi yatakhalla fi dariqin nasi aw fi dhilli, manzon Allah ya ce wanda ke biyan bukatarsa akan hanyar jama'a ko kuma a inuwarsu, ma'ana inda suke hutawa. Waɗannan wurare yana daga cikin ladabba na biyan bukata, mutum ya nisanta. Sannan ladabi na uku, ruwa wanda yake kwantacce wanda baya gudana, ko kuma misali wurin da mutum yake shiga ya yi wanka, kamar shi ne al-mustaham, inda ake ruwan zafi a zuba mutum ya shiga ya gasa jikin shi, to wannan shi ma baya halatta mutum ya yi bawuli a ciki. Kamar ɗan basen da ake mutum ya shiga a sanya ruwan zafi mutum ya shiga domin ya gasa jikinsa, to irin wannan baya halatta mutum ya yi bawuli. Ladabi na hudu wato shi ne halaccin mutum ya yi bawali a cikin, kamar misali wata tasa, kamar misali kamar da ake safo. Wannan in har ya kasance mutum ba shi da lafiya, ko kuma irin yanayi wanda yake na sanyi, to ba laifi ba ne mutum yakan iya sanya irin wannan, ko a ɗaki ya yi bawali ya aje, in an lokacin da ya falka kuma ya kai ya zubar. Kamar yanda Umaima bintu Raqiqa, Allah ya ƙara mata yadda, take cewa kana linnabi sallallahu alaihi wasallam qadahu min idan yaqulu fihi wa yadahu tahta sarir, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani akushi na icce manzon Allah yakan yi mawudi a cikin shi kuma yakan sanyawa kasan gano in ya tashi sannan kuma ya kai azzar wannan shi ma ba laifi bane ba yana nuna halaccin haka ladabi na biyar shine idan mutum zai biya bukatar sa kada ya kware tufafin sa tun yana tsaye ya dan saurara sai ya kusanta da kasa sannan ya je ya tufafin sa gane ko sai idan mutum ya kusanta da kasa sannan zai je ya dalili akan haka hadisi ne na cikin sunan Abi Dawud wanda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi hadisin Ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadmu min al-ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi nihin biyan bukatar sa manzo Allah baya kware tufafin sa ya dage domin zane ne suke daurawa a wancan lokaci manzo Allah baya dage zane sai ya kusanta da kasa dan haka kenan kada ka kunce wandan ka sai ka kusanci kasa sannan sai ka zare wannan shi ma ladabi ne daga cikin ladabba na biyan bukata ladabi na shida idan mutum zai shiga ban daki ko kuma inda zai biya bukatar sa to an sunnanta mana fadar wannan addu'a bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith gane ko farko zaka ce bismillah domin hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke fada saturu ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah manzon Allah yace garkuwa da shamaki tsakanin al'aurar dan adam da shaydanu wato lokacin da mutum zai biya bukatar sa zai cire tufafin sa yace bismillah lokacin da zaka fitar da tufafin ka sawa'an a wajen biyan bukata ko a cikin daki zaka tube to kace bismillah idan kace bismillah wannan tana zamantowa garkuwa ce tsakanin al'aurarka da idanun shaydanu ba sa ba Allah ya kan makautar da su hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin littafin sa Al-Irwa asalin hadisin yana cikin sunan Abi Dawud sannan ita kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is wannan ya gabata hadisi ne wanda wato ya gabata shikenan na fadar ina cikin sahihai na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga ban daki yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ladabi na bakwai shine kada mutun ya fuskanci alƙibla kuma kada ya bata baya kamar yanda yake cikin hadisin Abu Ayyub Al-Ansari Allah ya kara masa yadda sannan ladabi na takwas mutun ya kiyaye kada ya bar bawali ya taba jikinsa ko ya taba tufafin sa domin yin haka na janyo azaba ta kabari hadisi ya gabata manzo Allah ya ce galibin mafi yawan abin da ke janyo azabar kabari wato mafi yawan azabar kabari sababinta na kasancewa a sababin bawali ma'ana bawali da yake taba jiki kamar yadda kuma hadisi ne ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wasu kaburra biyu manzo Allah sai yake cewa waɗanda suke cikin kaburran nan ana azabtar da su manzo Allah ya ce wa ma yu'azzabani fi kabir yace ba a azabtar da su a sababin wani abu mai girma sai yace bala innahu la kabir wardi abu ne mai girma a wajen Allah amma su a ganin su cewa abu ne mai taka karayen kariya manzo Allah sai yace amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-hawl manzo Allah yace ɗaya daga cikin su wato baya nisanta kansa game da bauli a wata riwaya la yastatiru min baulihi ma'ana baya kare kansa game da bauli yakan barin bawalinsa ya taba jikinsa ko ya taba tufafinsa na biyu manzo Allah ya ce shi ko annamimi ne ya dau zancen wane ya kai ma wane domin hada fitina ladabi na tara idan mutum zai yi tsarki kada ya yi da hannun dama kamar yadda hadisai sun gabata waɗanda suke hali game da haka sai dai mutum ya sanya hannun hagu sanya hannun dama a wajen wanke bawali ko wanke bayan gari haramun ne baya halatta ladabi na goma shine yin tsarki da ruwa kamar yanda hadisi ne ingantacce Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tafi biyan bukatar sa ni da wani yaro sa'ana mukan zo masa wato da kullumi wanda yake da ruwa, ma'ana wata ƴar buta, ƴar sarkace suke yanta ƴar karama, wanda a matsayin buta take. Tace nakan je masa da ruwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sarki da shi. Ladabi na 11, idan mutum zai yi da dutse, ma'ana ko abin da ke tsayawa matsayin dutse kamar ince ko wata takarda, to kada ya yi da ƙasa da tsakuwa uku. Kenan in ka sanya ta farko ka goge, ka sanya ta biyu, sannan ka sanya ta uku. In ta ukun ta fita a tsarkake babu komai a jikinta, to fa lillahi alhamdu. Amma na ukun in ya fito da wata kazanta, to dole za ka ƙara na hudu da na biyar. Wato ladabi na 12, wato shine rashin yin wato tsarki da kashin jaki ko kuma kashi, ko mu ce birrausi da kashin dabobi, ma'ana kamar kashin saniya ko na raƙumi ko na jaki da sauransu. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa kashin jaki da ke sani a raƙumi, manzon Allah ya ce da ke sani. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa abinci ne na dabbobin aljanna, shi kuma kashi, kamar yadda ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato abinci ne kenan na aljanna. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi zargi da shi. Ladabi na 13, idan mutum na biyan bukatarsa bayan gari ko bawali, in wani ya ma sallama, to ba za ka amsa masa ba. An gane ko? Ba za ka amsa masa ba. In wani ya maka sallama kana cikin biyan bukatarka, to ba za ka amsa masa ba. Dalilin da yake nuna hani game da haka shine hadisin da ke cikin Sahihu Muslim daga Ibn Umar, Allah ya kara musu yarda, wani mutum ya wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yana bawali, fa sallama ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama, fa lam yurda alaihi, manzon Allah bai maida masa ba. Yana cikin bawali shi wannan mutum ya wuce da ya masa sallama, manzon Allah yake maida masa sallama. Dan haka kenan wanda yake cikin biyan bukatarsa, to wannan ba a yi masa sallama. An gane ko? Sai ka wuce. Sannan shi yasa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai maida masa ba. Sannan akwai hadisi na Al-Muhajir ibn Qunqus, Allah ya kara masa yadda, shi yake faɗa cewa na ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bawali, na yi masa sallama, manzon Allah bai maida min sallama, sai da ya je ya yi arwalla. Da ya yi arwalla sai ya karɓi sallamar, sai ya ce inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala dhuhr. A wata riwaya ya ce illa ala dhuhr. Ya ce abinda ya sa nake maida maka sallama, manzon Allah ya ce domin ni ina kyamar na ambaci Ubangiji na face sai akan zarki. An gane ko? Sai ina da zarki. Hadisin yana cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Nasa'i, hadisi ne ingantacce. Ladabi na 15, bayan mutum ya yi tsarki, sawa'an dutse ne ka sa ka goge ko hannunka ne ka sa ruwa ka wanke, to bayan ka gama sannan ka goga hannun a ƙasa, ka goge hannun da ƙasa domin duk wani abu wanda yake na wari da wani ƙazanta ya fita daga cikin hannun. Shine kenan a madadin haka ne a yau ake sanya sabulu. Bayan mutum ya yi biya buƙatarsa, to in ya fito ya nemi sabulu ya wanke hannunsa. Don haka hadisi ya nuna mana cewa bayan ka gama ka goga hannun da ƙasa, kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qaba hajata, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya buƙatarsa, kuma stanja min tauri, manzon Allah sai ya zubo ruwa daga cikin wata buta, ma'ana wani kasko, manzon Allah ya wanke wato wannan bukatarsa da ya biya, ya wanke gabansa, kuma dala ka yadda mubilar, sannan manzon Allah sai ya goga hannun shi akan ƙasa. To ko ka su goga hannun akan ƙasa kenan a inda babu sabulu, ko ka sanya sabulu, sabulu ya tsaya matsayinsa. A takaice dai a jimilce, waɗannan su ne ladabba na biyan bukata guda 15, kamar yadda malamai suka zana. Akwai ladabba da dama wanda wasu malamai sun ambata, na cewa kar mutum ya karye mabugar iska da sauransu, na cewa kar ya yi a wuri wanda yake na haƙo, domin in ya yi wato zai iya fatsun masa a jiki. Duka wannan ladabba ne malamai suka zana su. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu al-ghusli wa hukmi al-junub an abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ma'u min al-ma' rawahu muslim wa asluhu fi al-bukhari wato malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wanka sai ya ce wa hukumin junub wato da hukuncin mai janaba gani ko abin da ya shafi mai janaba shi ma akwai hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da shi wanda malam ya ambata a cikin wannan babi shi lafazin al-ghusl wato ismu masdar ne na al-iktisal wanda a shar'ance idan aka ce al-ghusl kamar yadda malamai suka faɗa isti'malul ma'i fi jami'il badani ala wajhin makhsus yin amfani da ruwa game da dukkan jiki a bisa wata fuska ke bantacciya ma'ana mutum ya haɗa jikinsa da ruwa a bisa wata fuska wadda take ke bantacciya shi wanka abu ne wanda ya tabbata da nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ijma'i na malamai kamar yanda dalili daga cikin Al-Qur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu ubangiji ta'ala yace idan kun kasance kuna da janaba fatahharu ubangiji ta'ala yace ku yi tsarki me yake ni da fatahharu wannan fatahharu ai fagtasilu ku yi wanka hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa zamu ga kadan daga cikin su a wannan babu na daga cikin su hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada cewa idan mutun ya tsugunna tsakanin rabarabar mace guda hudu ma'ana hannayenta da kafafuwanta sannan ya dan wahaltar da ita manzon Allah yace wanka ya wajiba wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana cewa wanka abu ne wanda Allah ya shar'anta mana shi da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam shi ne anan wato malam ya zo mana da hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-ma'u min al-ma'i manzon Allah ya ce hada jiki da ruwa wato na kasancewa a sababin fitar wato ruwa na jikin dan adam me ake nihi ruwa na jikin dan adam shine wato maniyyi kenan lafazin al-ma'u na farko kenan ruwa wanda yake salalle ma'ana hada jiki da ruwa na zama wajibi min al-ma'i a sababin wato fitar mani abinda ake nihi da al-ma'a anan na biyu shine mani kamar yanda ubangiji ta'ala na fada a can alam nakhluqukum min ma'in mahin kamar yanda ya fada falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tarayib shi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-ma'u min al-ma'i ma'ana hada jiki da ruwa gaba daya na zama wajibi a sababin wato fitar ruwa daga jikin dan adam shine wato mani al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi kamar yanda malam ya fada asalin hadisin na cikin sahihul bukhari a takeice wannan hadisi yana nuna mana cewa wato wankan janaba wajibi ne ga duk wanda mani ya fita daga jikinsa in dai mani ya fita to wanka ya zama wajibi don haka wannan hadisi kenan mafhumin kinsa idan mutun ya sadu da mace in dai mani bai fita ba to ba maganar wanka tunda ya ce innamal ma'u min al-ma san da cewa hada jiki da ruwa kadai na zama wajibi a sababin fitar mani to amma tare da cewa zamu ga hadisi wato nan gaba wanda zai zo hadisi na biyu a babun wanda ke nuna cewa in dai mutum ya sadu da mace ko da mani bai fita ba to wanka ya zama wajibi a kansa don haka wato hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shar'anta mana wanka wanda yake da janaba kamar yanda malaman likitanci sun tabbatar da cewa a iya binciken su dan adam duk lokacin da maniyi ya fita daga jikinsa to rauni yakan biyo baya ya samu kasala karfin jikinsa yakan rabu kuma babu abin da ke mai da wannan karfi ya dawo ya samu nishadi sai hada jikin shi da ruwa hikima ta Ubangiji subhanahu wataala da ya shir'anta mana wanka wannan karfi da yake raguwa daga jikin dan adam ba abin da yake dawo da shi face hada jiki da ruwa don haka shine anan yace alma'u minal ma'i hada jiki da ruwa wato na kasancewa a sababin wato fitar mani don haka dai a takeice kenan wannan hadisi yana nuna mana kenan fitar mani na ɗaya daga cikin abubuwan da ke wajen tawanka وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل وترك أبو هريرة الله إكرم سيداك فداه وزعل صلى الله عليه وسلم يجي idza jalasa baina shu'abiha al-arba wato idan mutum ya zauna tsakanin rabarabar mace guda hudu ma'ana hannayenta da kafafuwanta shine ake nihi da shu'abiha al-arba kuma jahadaha sannan ya dan wahaltar da ita lafazin kuma jahadaha kinaya ce game da saduwa saboda duk abin da ake kyamar a bayyana shi a ambata shi to kinaya ake domin lafazin jahadaha an ciro shi ne daga al-juhud ko kace al-jihad idan aka ce al-jihad shine at-ta'ab wal mashaqqa ma'ana wahala ma'ana sun majahadaha kenan sannan ya dan wahaltar da ita ma'ana shine ya sadu da ita faqad wajabal ghusl manzo Allah yace tabbas wanka ya zama wajibi hadisi ne muttafaqun alai al-imam muslim arwayar sa ya dada manzo Allah yace wa illam yunzil yace koda bai fitar da maniyi ba wa illam yunzil koda bai fitar da maniyi ba manzo Allah yace wanka ya zama wajibi da haka wasu malamai suka tafi akan cewa shi wancan hadisi na farko hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wannan a farkon musulunci ne cewa ba abin da ke wajabta wanka face fitar mani dan mutun ya sadu da mace in dai mani bai fita ba to ba maganar wanka wannan a farkon musulunci dan haka shi wannan hadisi kenan sai ya biyo baya yana shafi wancan hukunci ko kuma yana an gane ko yana ƙara tabbatar da cewa ko da mani bai fita ba to wanka ya zama wajibi kamar yadda ke akwai hadisi riwaya ta Ubay ibn Ka'ab na cikin musnad na al-Imam Ahmad Ubay ke cewa kanu ya kulo na innal ma'a min al-ma'i ruqsa wato malamai suna faɗa suna cewa innal ma'a min al-ma'i cewa hada jiki da ruwa na kasancewa a sababin fitar mani wannan rangwame ne kenan an yi rangwame ne dan ka sadu da mace in dai ba mani ya fita ba to amma rangwame ba sai kai wanka ba shine yace wannan ruksa ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakasa biha fi awwalil islam a farkon musulunci ne manzon Allah ya yi wannan rangwame sannan daga baya kuma amara bil iktisali ba'da sannan bayan haka manzon Allah sai ya umarni cewa in dai mutun ya sadu da mace koda wato mani bai fita ba to wanka ya zama wajibi a kansa to dan haka dai a takeice shi al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yana ganin cewa wato ba shafewa kowanne hadisi kowanne hadisi yana nan ba wanda ya shafe wani wancan shi yana nuna cewa kawai idan dai mani ya fita to ruwa wannan wanka ya zama wajibi sannan shi kuma wannan hadisi mamdukinsa yana nuna cewa in dai mutun ya sadu da mace ko da mani bai fita ba to wanka ya zama wajibi kenan a takeice dai a waɗannan hadisai guda biyu mun fa'idanci abubuwan da ke wajabta wanka na janaba abu na farko fitar mani abu na biyu saduwa da mace ko da kenan mani bai fita ba wanka ya zama wajibi saduwar shine kenan wato shine gaban mutum ya zaman tu ya wuce cikin gabanta koda ba gaba ɗayan sa ba, to wanka ya zama wajibi. Wa an ummi Salama radiyallahu anha anna umma Sulaymi radiyallahu anha wa hiya mar'atu Abi Talha annaha qalat ya Rasulallah inna Allah la yastahyi min al-haqq فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وتدبق أم سلمة ما ترى من زعم الله صلى الله عليه وسلم الله إكرامته يدا كيف أدا للي أم سليم وتما ترى أبو دلها ور أنس مالك Allah ya kara mata yadda ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullah, tace ya manzon Allah, inna Allah la yastahyi min al-haq, tace lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kunya game da gaskiya. Kunya sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kunya wadda ta dace da girman sa, wanda mun fahimci ma'anarta amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yanda kunya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala take, kamar yanda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kamar yanda ya faɗa hal ta'lamu lahu samiyya, kamar yanda ya koma faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad, amma ya siffanta kanshi da wannan sifa, kamar yanda ya faɗa a cikin suratul baqara, inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan kama fawqaha, kamar yanda ya koma fada a cikin suratul ahzab, wallahu la yastahyi min al-haq. To dan haka anan tace inna Allah la yastahyi min al-haq, lalle Ubangiji ta'ala baya kunya game da wato bayyanar da gaskiya, kamar yanda can manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da wannan sifa. Manzo Allah na fada inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahyi idha rafa'a al-ardu ilayhi yadayhi an yurdahuma sifran khaibatayn aw kama qala, shine anan tace inna Allah la yastahyi min al-haqqi, lalle Ubangiji ta'ala baya kunya game da abin da ya shafi gaskiya, ma'ana sai ya bayyana ta, kamar yanda a can yake cewa a can cikin suratul ahzab, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyaci wata jama'a ta sahabbai, lokacin da yayi aure sun zo an ci abinci an gama, kawai sai aka shantake aka ci gaba da hira, shi ko yana jin kunyar cewa ku tashi, Ubangiji ta'ala ya turo sako, shine yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin غير ناظرين هنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا قعدتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. شيني يجي يين هكا باين غما تشين أبنشي كشنتكي كنا هيرا وانا ينا توتر رمضان الله صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم شيكو ينا جون كنير كويتشي كتاش كتاش سيجي والله لا يستحي من الحق, Ubangiji ta'ala ko baya jin kunya game da abin da ya shafi gaskiya sai ya bayyana, don haka ya turo sako yace in an ci abinci kowa ya tashi ya shiga sha'aninsa. Don haka anan kenan in mai mutum ya gayyace ka bayan an gama abin da ya kawo ka, tashi kada ka takura masa, sai dai in shi ya buƙaci cewa ka ci gaba da zama, to wannan babu laifi. Don haka Hausawa suke cewa bayan gama cin abinci zama tsingumi ne. Me yasa? Don domin anan akwai takurawa ga shi wanda yake wannan ke wanda ya gayyata, to shine anan tace inna Allah la yastahyi min al-haqq, lalle Ubangiji ta'ala baya kunya game da abin da ya shafi gaskiya zai bayyana. Fa hal 'ala al-mar'ati al-ghusl idha ihtalamat, tace ya Rasulullah shin ko akwai wanka akan mace in ta yi mafarki, ita ma dole ne sai ta yi wanka? Qala na'am, manzo Allah yace kwarai sharati idza ra'ati al-ma'a, idan ta gama ni ya fito, manzo Allah yace wanka ya zama wajibi akan ta. shine malam yace al haditha ma'ana akmilil haditha ko kuma atimmil haditha ka cika hadisin da kanka kenan in kana buƙatar abin da ya rage na hadisin ka zo da shi hadisi ne wanda yake muttafaqun alayhi daidai inda yake da buƙatar ya yanke ya zo da shi ya ce fa ta ce fa hal alal mar'ati al-ghusl shin wai akwai wajaucin wanka ga mace idza hatalamat in ta yi mafarki qala manzo Allah yace na'am qurai idza ra'at al-ma'a in ta gama ne in ta ga ruwa ya fito shine mani manzo Allah yace dole ita ma za ta yi wanka wannan hadisi yana tabbatar mana kamar yanda namiji yake mafarki mace ita ma tana yi an gane ko kamar yanda namiji yake yi mace ita ma tana yi domin a hadisin a lokacin nan wato cikon hadisin kamar yanda a lokacin nan mata suka ringa bayanin cewa ai ummu sulaim wato ta kunyatar da mata a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun suna ganin cewa da abu ne wanda ana ganin cewa abu ne wanda yake banta da maza shi kuma abu ne wanda bai takaita ba ga maza hatta da mace yanda namiji yake mafarki ita ma tana yi kuma shi irin wannan al'amari ne dabi'a ce ta dan adam kuma galibi daman shi alhulum daga shaydani ne shaydani shine yake zo ma mutun da irin waɗannan mafarkai mafarkai to dan haka kasancewar dabi'a ce ta dan adam kuma ba wata tawaya bace ba ta addini akan haka in har mutun yayi wannan mafarki to inde mani ya fita to ya tabbata cewa wanka ya zama wajibi a kansa don haka anan manzon Allah ya kayyade mata yace idza ra'ati ma yace inde ta ga ruwa manzon Allah yace to dole za ta yi wanka don haka kenan wannan hadisi yana tabbatar da cewa kamar yanda namiji yake fitar da mani ita ma mace tana fitar da mani don haka da yana kasancewa ne ta hanyar mani idan namiji da mace kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wato falyanzuri insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq sai ya ce yakhruju min bayni sulbi wat tarayib yakhruju min bayni sulbi ruwa ne wanda ke fita daga tsakankanin tsatsan namiji wat tarayib wato da karankar marmaci dan haka can ubangiji ta'ala ke fada hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira amshaj ma'ana ruwa wanda yake gaurayeye kenan ruwan namiji da mace kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa mafarki in mutum yayi to wanka baya zama wajibi a kansa sai dai idan mani ya fita ko so nawa mutum yayi mafarki in dai mani bai fita ba to ya tabbata babu wanka a kansa amma idan mani ya fita to wanka ya zama wajibi don haka shine anan malamai suke bayanin cewa mutumin da ya falka daga bacci wato sai ya ji wata nema a jikin tufafinsa ko jikinsa namiji ne ko mace malamai suka ce anan yana da halaye guda uku hali na farko idan ya san mani ya tabbatar da cewa wannan lema da take jikin tufafinsa ko jikin shi mani ne to ya tabbata wanka ya zama wajibi an gane ko ya tabbata wanka ya zama wajibi ta ina ta yaya ake gane mani shi mani ruwa ne wanda yake fari kuma wanda yake yana da kauri kuma yana tunkudar juna a lokacin fitarsa kuma bayan ya fita kasala tana ruguma jikin dan adam kenan mutum ya tashi daga bacci ya ji lema a jikinsa in ya gane sifar mani ruwa ne fari wanda yake da kauri to kaga anan kenan ya fahimci cewa mani ne ya fita daga jikinsa sannan hanya ta biyu in ya tashi daga bacci ya ji jikin shi da kasala kuma ga lema a jikin shi to wannan zai iya tabbata cewa mani ne ya fita hali na biyu shine ya zamanto mutum ya bambanta tsakanin mani da mazi domin shi mazi ruwa ne wanda yake maras kauri an gane ko ruwa ne wanda yake fari amma baya da kauri kuma yakan fita a lokacin shahawa amma shi so da yawa yakan fita ba tare da mutum ya san ya sani fitarsa domin shi baya tunkudar juna sannan shi kuma har lokasala ba ta biyowa baya sababin fitarsa kina in har mutum ya tabbata mazi ne ya fita daga jikinsa to a lokacin da ya farka zai wanke gabansa da maratayensa, shine iya abin da ya zama wajibi a kansa. Idan ko mutun ya jahilci mani da mazi baya iya bambanta tsakankaninsu, to anan sai ya tsaya sai ya yi nazari, wai kafin ya yi bacci ya yi wasanni ko ya yi tunani, an gane ko ya yi tunani na saduwa da mace ko ya yi wasanni kafin ya kwanta ya yi bacci. To in kafin ya kwanta ya yi bacci wasanni ya gabata ko irin wannan tunani, to wannan alama ce mai nuna cewa mazi ne, da dama shi mazi abin da yake janyo shi irin wannan tunani da wasanni da mace shine yake fitar, yake sawanin abin da yasa yake fitowa. Idan kwa kasancewar wannan wasanni bai da tunani bai riga bai gabaci barcinsa ba, to anan malamai suka ce abin da ya zama wajibi shine wato yayi wanka, kuma ya wanke wannan tufafi nashi. Me yasa? Saboda anan wato domin ya kiyaye, dan koda a ce mani ne ya fita kenan anan da yayi wanka, in har wasannin bai gabace yin baccinsa ba. Amma in wasanni ko tunani ya gabace yin bacci ya ga wannan lema, kuma shi bai san ba mazi ne ko mani ne, kenan anan kawai sai dai ya wanke gabansa. Amma in ya san mani ne koda ya wasannin ya gabata, to anan wanka ya zama wajibi a kansa. A takaice wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana cewa na daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka wato shine mafarki. Idan mutum ya yi mafarki mani ya fita daga jikinsa, an gane mani ya fita daga jikinsa kenan wanka ya zama wajibi. Kenan a can baya mun ga abubuwa biyu, farko shine fitar mani, abu na biyu wato shine saduwa da mace ko da mani bai fita ba, abu na uku kenan shi fitar mani ba sharadi bane sai mutum yana farke, ko a cikin bacci mutum ya yi mafarki mani ya fita daga jikinsa, to ya tabbata cewa wanka ya zama wajibi a kansa. Kenan ba ma sai ta hanyar saduwa ta hakika ba, in dai mani ya fita daga jikin mutum to wanka ya zama wajibi. Tare da cewa malamai suna togewa cewa sai in kamar da jin daɗi ne, idan wahala ta sanya mani ya fita daga cikin mutum to ba maganar wanka, in dai wahala ce ta gudu shi. Wa an Anas radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala tabtasil, muttafaqun alayhi. Zada Muslim fa qalat Ummu Salama radiyallahu anha وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ wato daga Anas Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada game da mace da take gani a cikin baccinta irin abinda namiji yake gani, ma'ana kamar yanda namiji yake mafarkin saduwa a cikin baccinsa. Shine aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya cewa mace in ta ga irin abin da namiji yake gani a cikin baccinsa me ke kanta? Kada sai manzon Allah ya ce ta ga tasi, manzon Allah ya ce ta yi wanka kamar yanda shi ma namiji ke yin wanka idan wato ya yi mafarkin. Sai dai wannan zaka koma ga hadisin da ya gabata, sharadi manzon Allah yace idza ra'atil ma'a, in ta ga kenan mani ya fita, amma in mani bai fita ba to ba maganar yin wanka. Al-Imam Muslim ya dada a riwayar sa fa qalat Ummu Salama, Ummu Salama Allah ya kara mata yadda sai ta fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace wa hal yakunu hadha, tace ya rasulullahi yanzu mace tana mafarki kamar yanda namiji yake yi? Kala na amurza Allah ya ce kwarai, yadda namiji yake mafarki ya fitar da mani ita ma mace tana yi. Maza Allah ya ce tunaji famin aina ya kunu shaba, in har mace ba ta mafarki ta ina ake samun ɗayayi kama da ita? In har mace ba ta mafarki kamar yadda namiji yake yi, ma'ana mani ya fitar da jikinta, ta ina ta yaya ake ɗayayi kama da ita? Gane kenan anan tambaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata yace famin aina ya kunu shaba, wato kama ta ina take kasancewa in har mace ba ta mafarki kamar yanda namiji yake? To don haka kamar yanda namiji yake da mani ita ma mace tana da, don haka anan wato da wani lokaci yakan yi kama da mahaifinsa, wani lokaci yayi kama da mahaifiyarsa. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana na cewa idan mutum ya sadu da mace in maniyinsa ya riga yana ta zuwa, to don haka da sai yayi kama da shi, in kuma nata ya fara zawa to da sai yayi kama da ita. Kuma da yanda hadisi ne ingantacce na cikin sahihul bukhari, manzon Allah yake cewa amma shabahu fil walad fa inna ar-rajula idha ghashiya al-mar'a fasabaqa hama'uhu kana shabahu lahu wa idha sabaqa ma'uha kana shabahu laha. Manzon Allah yace kama da da yake yi da mahaifinsa ko da mahaifiyarsa. Manzon Allah yake cewa idan mutum ya sadu da mace wato ruwansa ya riga yi nata, manzon Allah yace kana shabahu lahu, dan haka kama sai ta kasance gare shi, ma'ana da sai yi kama da shi. Wa idza sabaqa ma'uha, in ko ruwanta yin riga yi nashi, manzon Allah yace kana shabahu laha, dan haka dan sai yi kama da ita. Dan haka anan shi ne sai yace ma Ummu Salama fa min aina yakunu shabah, in har mace ba ta mabarki to ta yaya ake wato da yi kama da ita. Kenan anan yana ƙara tabbatar da cewa wato yanda namiji yake mafarki mace tana yi. Kenan in ta yi mafarki sharadi, in dai mani ya fita to wanka ya zama wajibi akan ta, kamar yanda yake zama wajibi akan namiji. Wa an Aisha radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghtasilu min arba من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وتلقى عائشة الله إكرامته يدك فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا وانكا أسباب أبو داود فرقتتي minan janabati, wato manzon Allah yakan yi wanka a sababin janaba. Idene janaba shine fitar mani ko kuma saduwa da mace, an gane ku? Domin ita janaba kenan tana kasancewa ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu. Hanya ta farko fitar mani, hanya ta biyu shine saduwa da mace. Ko da mani bai fita ba to wannan sunan mutum mai janaba, hukuncinsa shine mai janaba. Ta haka ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na wanka a sababin abubuwa guda hudu. Farko ta ce minal janabati, a sababin janaba kenan, saduwa da iyali ko kuma fitar mani. Sai ta ce wa yawmal juma'a, sannan kuma yana wanka a ranar juma'a, shine a sababin kenan sallar juma'a manzon Allah yakan yi wanka. Na uku sai ta ce wa minal hijama, wato haka a sababin al-hijama, wato shine kaho. Idan aka ce al-hijama shine tsatsaga jiki a kafa kaho a zuko jini, wanda yin hijama yana ɗaya daga cikin abinda ake samun waraka da izinin Allah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. To anan Aisha ta ce yakan yi wanka. Na hudu sai ta ce wa min ghasli al-mayyit, haka nan a sababin wanke mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wanka. Wannan hadisi al-Imamu Abu Daud ya rawaito shi, Ibn Khuzaimah ya inganta wannan hadisi, amma a takaice hadisin bai inganta ba, domin illarsa a cikin sanadin akwai wani marwayaci shine Mus'ab Ibn Shayba wanda malamai sun raunana shi. A takaice hadisin bai inganta ba, amma ita wannan gaba ta farko cewa yakan yi wanka a sababin janaba, a da sanda suka gabata su ne dalili, su ne hujja. Dole manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa al-ma'u min al-ma'i, kuma ya faɗa cewa idza jalasa baina shu'abi hal arba kuma jahada hafa kad wajaba al-ghusl, saduwa da mace da fitar mani wannan abubuwa ne waɗanda suke wajabta wanka. Haka nan mafarki idan mani ya fita kenan mutum ya zama mutum mai janaba, wanka ya zama wajibi a kansa. Shi ma wankan juma'a za mu iske hadisai waɗanda suke tabbatar da wajibcin wankan juma'a. Sannan wa minal hijama, cewa idan yayi kaho aka masa kaho yakan yi wanka. To wannan shi hadisin bai inganta ba, an gane ko bai inganta ba, amma kasancewar lalle mutum yakan iya yin wanka bayan an masa kaho, yasa saboda yin kaho idan jini ya fita daga jikin dan adam wato yakan dan samu rauni, don haka aka karhanta yin kaho ga mai azumi. Kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa afdarul hajim wal mahjub. To dan haka shi abinda malamai suka faɗa kamar yadda me yasa aka karhanta yin kaho ga mai azumi, saboda fitar da jini daga jikin shi yakan iya janyo masa rauni, raunin da zai sa ya ajiye azumi. To tunda fitar da jini daga jiki yana sanya kangan jikin dan adam yayi rauni, karfin sa ya ragu. To kaga ruwa ko in mutum ya sanya a jikin shi yana ɗaya daga cikin abin da ke dawo kuzari cikin dan adam. Kamar yadda muka yi bayani a baya, hikima wadda ta sa aka shar'anta mana wankan janaba domin maniyyi idan ya fita daga jikin dan adam yakan rasa wani karfi daga jikin shi, ya samu kasala. To sanya ruwa a jikin yayi wanka shi yake dawo da wannan kuzari wanda jikin shi ya rasa. To haka anan mai yiwa hikimar kenan, in amma mutum kaho jini ya fita daga jikinsa, to rauni jikin yakan dan samu rauni, kenan sanya ruwan yakan iya dawo da wannan kuzari. Amma shi a takaice hadisin ba hujja ba, bai inganta ba. An gane ko? Dan karkace an maka kaho sai kayi wanka, ai manzon Allah yana yin wanka bayan an masa kaho, to hadisin bai inganta ba. Amma in kayi wankan ba laifi ba. Sannan sai ya ce wa min ghaslil mayyit, Aisha ta ce wa min ghaslil mayyit, haka a sababin wanke mamaci manzon Allah yakan yi wanka. Lalle akwai dalilai waɗanda suke nuna cewa idan mutum ya wanke mamaci ya yi wanka, kamar yadda hadisi ya gabata. To wannan wanka ba wajibi ba ne ba, an so ne mutum ya yi in ya wanke mamaci ya yi wanka, amma yin wankan ba wajibi ba ne. Shi a takaice wannan hadisi shi bai inganta ba, amma akwai dalilai waɗanda suka inganta, waɗanda suke tabbatar da an so mutumin da ya wanke mamaci ya yi wanka, wanda ya ɗauki gawa shi kuma ya yi arwalla. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن قصاد عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وتلقى أبو هريرة الله إكرم سيدا كما قصة ثمامة بن قصاد Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya musulunta. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa ya yi wanka a lokacin da ya musulunta. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya umarce shi da cewa ya yi wanka. To dan haka wannan hadisi da malamin ya zo da shi yana nuna mana na daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka wato shine musulunta. Idan mutum ya musulunta, to yin wanka ya zama wajibi a kansa, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi. Wasu malamai ko sun tafi akan wankan ba wajibi bane ba, an so ne yayi, in yayi to wannan yayi, an bai yi wankan ba to babu komai a kansa. Me yasa suka ce? Domin kasancewar shi musulunta ba ma janaba ba, duk wani abin da mutum ya aikata na laifi, wannan musulunta dai ya kankare masa wancan laifi. Tunda shi musulunta da mutum zai yi, hatta da wannan datti na kafirci, wato wannan musulunta ta wanke shi, ina ga kuma janaba. Ubangiji ta'ala ya faɗa, qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu, in har sun daina kafirci Ubangiji ta'ala ya ce duk abin da ya gabata an gafarta musu. To dan haka wasu malamai suka ce shi wannan Sumama ibn Usal a lokacin da ya musulunta, shi da kanshi ne ya je wankan, ba umarnin shi bane ba akai. Dan haka suka ce kuma dalilin da yake kara tabbatar da cewa wankan ba wajibi bane, suka ce domin musulunta da ya wanke shi game da dattin kafirci, balantana datti wanda yake da janaba. Amma tare da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa wanka domin musulunta da arne yayi wannan wanka wajibi ne, dalilinsu shine wannan hadisi, don haka malamin shigo da shi ana. shine anan yace wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito game da kissa ta Sumama ibn Usan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato lokacin inda ma aslam lokacin da ya musulunta wa amara hun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaktasila wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da cewa yayi wanka dan haka dai a takeice faɗa ne rijaye wankan mustahabi ne ba wajibi bane domin Sumama a radin kanshi ne yaje yayi wankan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya umarce shi dan haka kuma ya tabbatar da shi akan wankan da yayi amma tabbatar wanda yayi wannan yana nuna cewa mustahabi ne wankan ba wajibi bane in yayi ya kyautata in bai yi ba kuma hannu ba laifi bane a kansa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu radar kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk